Wani jirgin saman kamfanin Ethiopian da ya sauka birnin Yamai a yammacin jiya ne ya zo da Ali Tera hannunsa daure da ankwar, kuma a take jami'an tsaro suka fice da shi zuwa ofishin hukumar 'yan sandan farin kaya. Alkali mai tuhuma Procureur de la République Shaibu Sauna ya gaya wa muryar Amurka cewa Ali Tera na fuskantar wasu tarin zarge-zarge da suka hada da tunzala jama'a don gudanar da taron tayar da bore dauke da makamai da nufin bujirewa hukuma da yunkurin tayar da zaune tsaye hada da neman haddasa fitina a tsakanin 'yan ƙasa sai barazanar kisan kai. Wannan dan taliki da ya shafa shekaru sama da 20 a ƙasar Amurka ya yi ƙaurin suna wajen sukar lamirin gwamnatin Isu Muhammadu ta hanyar sakonnin da yake aikawa a shafukan sada zumunta kamar haka.
Ali Tera gamna, gamna, tro se tro, mutane sun dauki mamari sun dai kaman wani aku, yaya ne wannan?
A ra'ayin Adamu Manzo na jam'iyyar PNDS tarayya, halin da Ali Tera ya tsinci kansa ciki a yau ya isa abin ishara.
Duk wanda zai kawo tashin hankali da husuma cikin ƙasa, to wannan duk inda yake hukuma tana iya sawa hannu sama shi. Wannan shine babban darasin ina tsammanin da ya kamata kowa ya rike.
Sai dai a nasu bangare magoya bayan jam'iyyar Model Lumana irin su Bana Ibrahim na ganin matakin hukumomin na nishar tamkar keta haƙƙin dan Adam
abu ne da ya kamata mu yi Allah wadai da shi. Tunda dai kowa ya san Ali Tera, kowa ya san da matsayinsu yana cikin wa'anda ke Allah wadai da wanga milki na Muhammadu Yusufu, wa'anda ke kokarin ganin cewa Nijar ta dawo bisa kan tafarkin demokradiya. To ko ka so Ali ko ka so shi, abin da ya wakana dai ba abu bane ba da ya kamata ka ji daɗin shi.
Shin koya masanan doka ke kallon matakin tso kiyar Ali Tera zuwa gida? Dr. Abubakar Ahmad Hassan shine shugaban kungiyar masanan doka a nan Niger.
Ai shi wannan mutum dabor dan Niger ne, kuma bisa laihin da aka tura masu Amerika da cewa in busta gaba hujjoji takamammu, inda bisa kan wannan ne aka maido shi aka turo kiye shi gida ya zo ya gurhana gaban kotu ya wanke kanshi game da zargin da kasar shi take mishi, wato ba za shi ba. Kuma shi bisa wannan abubuwan akwai sharadi, wato in ya zamanto an tabbata da cewa wanda ake zarga da yayi laihi, in aka maiko shi da kasar da ake tuhuma shi da laihi a musgunta mishi game da haƙin shi na dan Adam, kuma ma babu wani barazanar labar da ran shi kenan.
Bayan shafe daren jiya Laraba a ofishin hukumar 'yan sandan feshi, Ali Tera ya bakunci gidan yarin Filinge da ke a nisan kilomita sama da 170 a ɗazu da hantsi. Kafin a tso kiyarsa zuwa Nijar, wannan dan taliki ya shafi makonni a wani gidan yarin Amurka sakamakon rashin mallakar takardun izinin zama a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.